أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ليتنن نواني دواتن ربيع الآخر نعمل شغل دوغا نوى دواتن ربيع الآخر to ande abin nan ba bakwai da watan zamu hadu wanda muke tunan bakwai da watan 11 shekara ta 2022 miladiya cikin zamu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka shine al-muqiza na al-imamu az-zahabi rahimahullahu ta'ala zamu tashi inda malam yake cewa nau'i na 22 shine al-maqalub al-maqalub wanda aka jirkita wanda aka zuya huwa ma rawahu shaykhu bi isnad lam yakun kazalik shine wanda malami ya rawato shi da sanadin da ba haka nan bane fa yanqalibu alaihi sai ya jirkice gare shi wa yanuddu min isnadin ila matan hadithin akhar ba'dahu ya juya daga sanadi zuwa ga matanin wani hadisi daban aw an yanqalibu alaihi ismu rawin bisru ko kuma sunan wani marawaici ya jirkice mishi ya sauye mishi kamar misalin murrat bin ka'ab yace ka'ab bin murra yana kaga nan inqilabi ne juya abun ne yayi wa sa'id ibn sinan yace sinan ibn sa'id kaga juya su ne yace fa man fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka fada'an a kuskure fa qarib abun yana da sauki shine ma'ana fa qarib ma'ana kuskure ne wanda yake mai sauki wanda yayi shi a kuskure ba da gangan ba wa man ta'ammada zalika wanda yayi shi da gangan wa rakkaba matanan ala isnadin laysa lahu ya azamatani akan isnadin da ba nashi ba kamar yadda malaman wannan suka ma al-Imam al-Bukhari da su dan jarraba ne suka mishi to inda da gangan ne bai kamata ba fa huwa sariqul hadis shi ake cewa yasraqul hadis barawan hadis inda kaji malamai sun hada abu ba haka bane kawai ma'anar shi a wajen su suna da abin da suke nihi ba wai ma'ana irin ta titi ba wanda ake ne yanzu an zaka ji mafi yawanci malaman hadisi suna cewa yasraqul hadis abin shi ma'anar shi shine yana sata hadisi ko to me ake ni da sata hadisi a ilmin mustalahul hadis shine ya dauko matanin wani hadisi ya jona ma sanadin wani hadisi sanadin daban matanin daban ya dauko ya jona shine kawai yasraqul hadis wa huwa allazi yuqalu fi haqi fulan yasraqul hadis na'am baina a tadlisi sun sha bambam da shi da tadlisi tadlisi kuma nau'i ne tadlisi isnad tadlisi shuyukh tadlisi isnad shi kamar tadlisi ya boye sunan wani malami a cikin sanadin bai juya shi ba sanadin ne zai ma kuskure yana nan a yadda yake amma a cikin shi yayi kuskure ko da gangan ya boye wani abu ko yace ya nasaba shi zuwa ga wata sana'a wanda ba za a gane wane ne ba ko kuma ya nasaba shi zuwa ga wani gari wata nisba wanda ba za a gane shi ba ya boye shi duka dai yake a fiqhu minene tadlisi shine kitmanu uyubu sil'a boye aibu na haja a cikin ciniki to shi kuma wannan ya boye aibu na rawi yace fa huwa sariqul hadis wallazi qala shine wanda ake fada a haƙin shi fulanun yasraqul hadis wani yana sata hadisi wa min zalika na daga wannan an yasrika hadisan ma sami'ahu ya sato hadisin da bai ji ba fa yadda isa ma ahu min rajulin ya yadda awa cewa ya ji shi daga wani bai ji hadisin bai ce na jiyo shi daga wani shi ma ana ce mishi fulanun yasraqul hadis wa in saraka fa ata bi isnadin da'if idan wajen sata yazo da hadisi mai rauni limatanin lam yasbu sanadahu ga wani matani wanda sanadin shi bai inganta ba fa huwa akhafu jurman yahi sauki gami da zinubi mai man saraka hadisan lam yasbu matanahu gami da hadisin da matanin shi ma bai inganta ba misali shi wannan hadisin misali innamal a'malu binniyat ay ya inganta sai ka dauko wani sanadi na boge ka jona mishi ka ba mutane shi wannan mai dama ne gami da wanda zai kawo ya dauko sanadin da wanda yake na boge ne kuma ya dauko matanin da shi ma mai rauni ne shi dama ga raunin shi kuma ka kawo wani joni shi ma na sharme ka aza mishi kenan ka kara mishi rauni bisa rauni yace warakaba lahu isnadan sahihan ya kawo sanadi sahihi sai ya sa mishi fa inna hadha naw'un min al-wada' wal-iftira wannan nau'i ne na kirkiran hadisin ƙarya da kirkirawa fa in kana zalika fi mutunil halal wal haram idan wannan cikin matanin hadisi na halak da haram ne hadisin da ke cewa kaza haram ne kaza halak ne kakka mishi isnadin banza فهو أعظم إسمان وأن يهم في جرمان زنبي وقد تبوأ بيتا في جهنم mai wannan ya nemi masabkin shi ya zama a jahannama kenan me yasa ya bayyana cikin kaba'ir me yasa ran saboda ya shiga cikin man kazaba alaihi mutamidan fali tabawwa maqaduhu minan nar wa amma sarqatu samaa'i wa di'a'i ma lam yasma' min al-kutub wal ajza amma mutun ya rika satar abinda bai ji ba sarqa ta samaa'i ji da da'awar abinda bai ji ba na littattafai da al-ajza fa huwa kazibun mujarrad wannan ƙarya ce tsantsatta laysa min al-kazb ala rasul ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yamma qariya bal kazibu ala shuyukh bar qariya ce ga malaman misali ya dauko 40 nawawi ya ce ina da sanadin shi naji shi daga al-imam an-nawawi masalan to wannan qariya yamma imam an-nawawi ba annabi ba dan hadisan su asalin sun tabbata amma qariyar shi inda take ta cewa ya jiyo shi yana da sanadin shi ko ya jiyo shi daga malamin da ke da sanadi ya ba shi wannan qariya yamma malamin kawai yace walan yufliha man ta'ana mai gogeggeniya da irin wannan abin har abada bai samu tsira wa qallu masatarallahu alaihi minhum dawiya Allah yake ruha ma mutun asiri cikin wannan fa minhum man yuftadahu fi hayatihi cikin meye masu yin haka akwai wanda Allah ke kunyata shi tun a rayuwar shi cikin ilimin hadisi dukkan mutun da zai yi da'awa ko kuma ya rika yin wasu abubuwa wanda ba su dace ba samu shi ido Allah alƙawari ne tun a duniya sai ya zubda mutuncin shi ya wulakanta shi ka'ida ce wannan duk wanda zai zo cikin ilimin hadisi yana abin da saboda sunna ce ta annabi maganganu ne na annabi kamar wanda zai kokarin muhawala suka qur'ani ne sai dai shi mutuncin shi ya zubi yace fa minhum man yuftadahu fiha wa minhum man yuftadahu ba'da wafatihi ciki akwai wanda kuma sai bayan lahira za a kunyata shi fa nas'alullaha satara wal afa muna roƙon Allah ruhin asirin shi da rangwamen shi sai nau'in gaba a tahammul yadda ake daukan hadisi yace la taradul adala halu tahammul ba shartan ta adalci ba a lokacin da mutun zai dau hadisi bal halati ada ma'ana lokacin da zaka dauki hadisi ba wai an shartan ta ba cewa sai adali za a ba mun zo nan ba muna darasi mu ce sai adali duk wanda ba adali bai huta yace fasalin karatun haka ne ai ko kawai fasali ne ba mu ambata ba ko haka yau mu je kawai tsaye da matsala yace bal halatul ada bar a halin ba da hadisi ne ake shardantawa fa yasihu sama'uhu kafiran ya halitta mutun yaji hadisi yana kahuri wa fajiran yana fajiri wa sabiyan ko yana yaro sai kuma wajen badawan ne aka shardanta wannan abubuwa ga su mun ga Abu Sufyan yana kahuri ya bada labari kuma aka amsa hadisin mun na farko a Bukhari wannan ba na farko ba kai hadisin mun na farko harko cikin Bukhari fa qadara Jubair ibn Mut'im ya rawato annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaji annabi yana karantawa fil maghribi bid-dur a magriba yana karanta suratu dur fa sami'a zalika hal shirki yaji wannan lokacin yana shirka wa rawahu mu'minan bayan yayi imani ya rawaito shi kuma karba ake yi wannan hadisin da cewa Jubair ibn Mut'im yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratu dur a magriba yaji shi ne lokacin yana shirka yana kahuri amma bayan yayi imani kuma ya rawaito ma musulmi shi yace wasalahar muhaddisuna ala ja'ali sama'a ibn 50 sinina sama'an istilahin malaman hadisi sun sanya sauraron dan shekara 5 saurare ne suna nura hadisin hadisi dalilin su shine hadisin da Bukhari ya kawo cewa matayush taradu sama'a sabi baban da ya bayanin yaushe aka shardanta sauraron yaro ina ga baban haka yake a Bukhari sai kawo hadisin wannan yaron karami da dan shekara 5 annahu aqala majjatan minan nabi mahmud ibn rabi annahu aqala majjatan majjah annabi sallallahu alaihi wasallam fi darwin kana indahu fi baitihi wace wal mu'tabar yana dan shekara 5 akai haka wal mu'tabar abun nura inma huwa ahliyatul fahm shine ahliyar fahimta ya zama na ahli ne na fahimta ya fahimta abinda ake wa tamizi da bambancewa yana da bambancewa mas'alatu mas'ala ta farko yasugu tasarruf fil isnad ya halitta yin tasarrufi cikin sanadi bil ma'ana da ma'ana ila sahibul kitab zuwa ga ma'abucin littafi aw juz'i ko juz'i wa kariha ba'dhum an yazida fi alqabir ruwa kaman masalan harkon littafi kana iya yin tasarrufi da ma'ana a cikin lafazin qala al imam an-nawawi rahimahullah ko ya qulu al imam an-nawawi rahimahullah ko kuma ya qulu al imam al-bukhari da makamantan wa'annan amma yace wasu sun karhanta ka kara cikin laqabban marawaita fi zalika cikin wannan kaman bukhari yace haddathana ali ibn abdullah kazo kace haddathana al-hafiz ali ibn abdullah bai kamata ba yace wa an yazida tarikh sama'ihim ko ya kara tarihin jin yace haddathana ali ibn abdullah kai kuma kana da tarihin da bukhari yaji hadisin nan kace fi yawm kaza wa kaza bayan shi bai fada ba kakka kara mishi duk da kana da tabbas fa wa bi qira'atu man sami'u da karatun wanda suka ji kaman misali bukhari yace haddathana ali ibn abdullah kuma Ali ibn al-Madini ne ba su labarin kana da labari a hanya wata hanya cewa Ali ibn Abdullah kinnan wana ya karanta su Bukhari suna ji to duk da haka ne tabbashin abun baka kara ma Bukhari baka ce haddathana Ali ibn Abdullah bi qira'ati fulan ibn fulan baka yi haka nan ba duk da haka ne abun inda shi yayi abun shi babu laifi amma kai baka kara mishi ba ko ka san haka ne li'annahu qadrun za'idun 'ala al-ma'ana dan kari ne kai akan ma'ana wala yasugu idza wasala ila alkitabi aw aljuz' bayyayiwa idan ya kai zuwa ga littahi ko juz'i anta tasarrufi tagayir asanidi kai tasarrufi cikin sauya sanadin shi wa mutunihi da matanin shi kakka sauya mushi wali hadha qala shaykh ibn wahab saboda haka ne malamin mu ibn wahab yake cewa yambagi an yanzura fihi hal yajibu ya kamata ya duba shin wajibi ne aw mustahsan ko mustahsan ne wa qawwa ba'dhum alwujub wasu sun karfafa wajibin ma atajwizihim riwaya bil ma'ana inda sun halatta riwaya da ma'ana wanda ya halitta ruwaya da ma'ana zai halitta wannan wa qalu suka ce malahu an yugayyir tasnif ba gare shi bane ya sake tasnifi wani yayi rubutun shi na littahi a ciki kace barkai gyara yanzu muka yi magana koda da kuskure baka yin gyara shi yasa nace duk abin da zagani a manhajul bahs daga homa gabata ne aka dauka aka kawo yadda suka azama kansu salo da tsari na rubutu wanda in ka dubi shi magabata ma haka suka yi rubutu akan shi suka tahi akai wa qalu balahu an yugayyir wa hadha kalamun fihi da'af yace wannan magana ce wanda akwai rauni wa amma idzana qanna min aljuz'i shay'an amma in mun ciro wani yanki daga juz'i ila tasnifina zuwa ga wallafan mu wa takhrijina da takhrijin mu fa innahu laysa fi zalika taghyirun li tasnif al-awwal wa annama juya tasnifun harko bane wannan yana nufin annaqalul harfi wanda muka gani ka dauko wani abu a littahin wani ka sa a littahin ka wannan ba sauyawa bane kau ka dauki nashi kai fa'ida ne kulutu sai nace wala yasutu taghayyur zalika fi taqdi'i hadis amma kuma bi halitta gare ka ba cike kai haka cikin yanke hadisi aw jamu'a hadisun mufarraqa ko hada hadisi rarrababbu bukhari ya kawo hadisi wasu da zai kawo nan ya hada dan guntu can ya hada dan guntu kuma duka daidai ne ya rarraba shi kai kuma in zaka ciro ka gama shi guri dai kakka mushi haka kuma kace bukhari ya rawaito bai rawaito shi ba da wannan tsarin da ka fada isnadun ha wahid wanda isnadin su daya ne fa yuqalu fihi wa bihi ila annabi sai a fada a ce da sanadin shi zuwa ga annabi kada kai haka mas'ala ta biyu tasammaha ba'dhum an yaqulu sami'tu fulanan wasu sun yi rangwame mutun yace naji wani fi ma qara'ahu alayhi ga abinda karanta mishi kai yana ji aw ya qara'ahu alayhi ghayr ko wani yake karantawa wa hadha khilaful istilah amanan ya saba ma istila'in malaman hadisi aw min babi riwaya bil ma'ana ko babi ne na riwaya ta ma'ana wa minhu qawlul mu'arrikhin daga ciki akwai labarin maganan masu tarihi suke same a fulanan wa fulan ya ji wani da wani kenan anan gurin abin da yake nihi a wajen abin da malamai dai mun gani cikin taqribun nawawi cewa ga lafuzan da ake amfani akan abin da kai ka ji gaban malam ko shi ya karanta ko wani ya karanta to wasu suna amfani da suna chakula abubuwa mas'ala ta uku idza afrada hadisan min misl nuskhatu hammam idan ya tsamo hadisi ya huddo shi daga kaman nuskhatu hammam ko nuskha ta abi mushir abu nuskha ta hammam ibn munabbih wanda muslim yake ciro ta yace haddathana hammam cikin hadisin abi huraira wa zakara ahadisa minha uslubi na dukka ta al-imam muslim tunda a nuskha ne ya ciro shi hammam yana da nuskha shi rubuce-rubucen shi ne yana neman talibin ilimi takardu haka ya hada hadisai da dama to nuskhan nan ta zamana ta yi tsawon kwana har magabata sun same ta mafi ingancin nuskha ta zamanin sahabbai to amma in zai mutabi ai kai in zai ciro muslim daga cikin ta zai tsamu hadisi daya to sai yace fi aha zakar hazalika fi ahadisa minha cikin dogoyin hadisai da dama da ya ambata daga ciki yace kaza duk inda muslim daga farko har karshe zai ciro nuskha ta hammam ibn munabbih sai ya fada haka dan amana ta ilimi yace kama qala ma yaqulu muslim ga maganan ma ashi yace fa zakara ahadisa minha wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wa illa an ba haka ba fal muhaqiquna ala takhzirist tarsikh magabata muhaqiqun sun yi rangwame fit tasrif sa'iga cikin sarrafawa da take madaidaiciya kai dan tasrifin da babu lahi a ciki ba shirme mai yawa ba mas'ala ta gaba ikhtisarul hadisi wa taqdi'uhu jaiz, mutun ya takaita hadisi ko yayyanka shi halaka ne, izalami khulla ma'anan in bai bata ma'ana ba, bai kawo tangarda ga ma'ana ba, ka doko hadisi, dogo hadisin hirakal kawai, ka doko wata gabawa da kake bukata kawai hujja da ta ya halitta, in ba wata gaba bace wadda ka cira ba a fahimtar ma'anarta, he an gama ta da yal uwarta. Yawa kamar arba'una diyawa hadisan ciccira su ne yayi dan kawai mahallu shahidi yake su. Wa min at-tarsikh, na daga cikin rangwame ta kadimu matanin sami'ahu alal isnad, ka gabatar da sanadi matani akan sanadi, ka ce kawai ja'a an annabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa zalika ruwa an fulanin wa fulanin wa fulan, ka juya abinda aka saba, ka kawo matani da harko sanadi da karshe, wa bil akas ko akasin haka, ka an yaqulu kamar yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annadamu tauba, yace akhbarana bihi fulanin an fulan, mun ganshi a wannan ko. Mas'ala ta gaba, idza saqa hadisan bi isnadin, idan ya koro hadisi da wani sanadi, summa atba'ahu bi isnadin akhar, sannan ya kawo shi da wani sanadi da ban waqala, sai ke cewa mislahu, kwatankwacin shi, fa hadha yajuzu lil hafiz, wannan ya halitta ga hafizin hadisi al mutamayyiz, wanda yake qararre lil alfaz ga lafzza, fa in ikhtalafa al lafz, idan lafzi ya saba sai kamar su muslim yana da yawan wannan, nahawu yace kwatankwacin shi, da yawa ne ma da wuya zaka wuce safha ɗaya ko biyu, muslim bai faɗi haka ba, aw bi ma'anahu ko yace da ma'anar shi, binahu minhu ko makwancin wannan, sai wanda ya fahimci abin zai yi wannan. Mas'ala ta shidda, idza qala, idan yake cewa haddathana fulanun muzakara, wani ya ba mu hadisi a matsayin muzakara, dalla ala wahanin ma, wannan yana nuni akan raunin hadisin, izil muzakara, dan saboda ita muzakara yutasammaha fiha, ana rangwame a cikin ta, shi yasa zaka zince qala fulan, basu cewa haddathana fulan. Wa min at-tasahuli, na daga cikin tasahuli, ina ga mun yi ta maimaita kalman nan a darasin Bukhari, idan Bukhari ya ce qala fulan yana nufin muzakara ne, min ghairil muqabala, fa in kana kathiral galadi lam yajuz, idan ya kasance mai yawan kuskure ne to bi halitta ba, ma'ana mutun yana da tasahulanci ya faɗi hadisin da malamin sa ya ba su, bai yi muqabala da asalin ba, kamar yanzu masalan wannan da nake faɗa da a ce littafin hadisi ne, bakku da shi, ina karantawa kuna rubutawa, ina karanta kuna rubuta, to a ƙarshe sai an yi muqabala, in bai ka maka littafin ka je ka duba ka ga ba kai kuskure ba, to ka je ka bada fara bada hadisin da ka dauka ba kai muqabalan nan ba, kuskure ne ba a so. Yace wa in jawazna zalika, idan muka halitta haka, fa yasuhu fiha sahamin algalad, sai ya inganta cikin abin da ya inganta a yi kuskure ciki, dunal magalud, ba abin da aka ma kuskuren ba, wa inna daral galad, idan kuskuren kadan ne fa muhtamal, to tana yiwa, lakin la yajuz lahu fima ba'd, amma bi halitta gare shi ba a bayan wannan, an yi hadisa min asli shaykhihi, ya bada hadisi a asalin malamin shi. Da ba so muke mu yi da sashi a darasi daya, lokacin yayi, sai dai sati na gaba mu bashi wani minti 40 ko 30 mu yi da sashi gaba daya. Wannan da yake faɗa yake cewa kamar a wajen muqabala, bayan mutum ya kamata yayi muqabala, mafi yawanci misali in ya kasance a rubutu ne, littafi ne malamin ya dauka yake ba ku rubutu, amma idan ya kasance akan amali ne, imla'a ne yake yi, yana muku imla'i ne, wannan kuma sai dai ka karanta mishi ya saurara in yaji babu kuskure, dan saboda sun san malaman hadisi abinda ake cewa amali, saka ga an ce amali bin hajar, amali shajari, wanda wannan shibta ce, kamar yadda ake yin tilawar Qur'ani magabata haka suke tilawar hadisi, yazo yana ta tilawa, dalibai suna rubuta ya wuni ko wuni biyu yana tilawa ana rubuta, to wannan wanda yayi haka nan shi ba an ce ba sai an yi muqabala, sai dai shi a tambaye shi ko a bashi ya duba abinda aka rubuta kin in babu kuskure. Ina zan mu takaita abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu lada na kuskure, Allah mana gafara, wassalamu alaikum warahmatullahi.